rabuna da mai bani gari da ranka ina ba kin mawaka kai wani mai kiti madan ku an gari ba ya kiti balai hatan kai
masauraro assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandali yan jarida sunana Zahra Aminu Fage a cikin shirin dandalin yan jarida na wannan mako za mu kawo muku tattaunawa ta musamman da shugaban kungiyar Ranjet wato Usman Dambaji inda ya bayyana yadda yan jarida daga kafafe daban-daban suka gudanar da taro a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a makonnin da suka gabata domin tattaunawa akan yancin samun bayanai daga hukumomi da yancin baiwa jama'a sahihan labarai ga tattaunawar su da Sulaiman Munbarma.
Wannan zama da aka taro na yan jarida da wasu masu ruwa da tsaki da cikin harkar bada labari da sauransu ya shahim tattauna ne sama yaya ne matsalolin yan jarida ke samu a wurin bada labari ya ya kamata a yi respectin incin dan adam a wajen bada labari ya kuma ya kamata a ce duka mun samu duka wani dokiman wani kundi da ya zama to na gwamnati ne wanda yake isa mu labari kasa akwai matsala da yawa sai ya gani masu ba isa su ba labari na gwamnati sun rike labari a hannunsu kamar kayan gado busu su ba labari to wannan mai raba shiga tsakanin kasa ga yazo gai shike da yaunin ba da labari shike yaunin ma dan adam kowa na Niger ya bashi incin samu labari kenan idan ba a samu labari ba matsala ce kenan yau din Niger iyar incin ya kai kara idan bai samu labarin da ya kamata ya samu kenan shine muke so mutane su gane yan jarida su waye ma jama'a kai su gane meye matsayin su a cikin Niger meye a doka ta ba su don samu labari ko ne kirki ne kuma ne kirki bane a ce an samu an gaya musu an wani bala'i na zuwa cikin kasa ko ne menene da sauransu kuma haka inda muke ciki yanzu rudani ya yawa za mu fara zaɓe in Allah kai mu cikin sati masu farawa to wannan zaɓen ya kamata a ce an san wani labari ya kamata a ba talakawa inci ne a gare su samu labarin abin da ake yi gwamnati cikin harkar gwamnati kuma shi kuma gwamnati ya kamata dole ne ya huddo dokiman takardu wanda ya kamata su ba mutane labari a san me ake ba da labari kowa san abin da ake yi babu rani cikin kasa rishin ba da labari rike labari ko kuma bata harkoki shike sawa mutane suna ta rudani a rasa me ake yi cikin kasa kowa ta bankaura babu abin da ake to shine muke so a gane ya kamata mu gane labari aka ba dan adam dole ka ne saboda incin shi ne labari kuma mai kyau ba na shafa ba kai kuma na gwamnati dole ne ka bude takardu wanda doka ta baka ka gaya mutane su san an ba su labari mai cikakke na kirki dan a samu kasa kowa ya samu a tahi gane a tahi babu wani haraka wani matsala a ciki
idan dan kasa ya nemi labari ba a bashi ba ko kuma aka rufe masa kofa wajen waye ne kamata ya shigar da kara
ta rubuta ka su kowanne dan kasa iyar inci a bashi labari mai labari wani iri doka ta gayi an kana son labari wanda bai shahiba rudanin kasa wanda bai shahiba harkar shari'a wanda bai shahiba harkar tsaro da wasu harka na gwamnati wanda ba iya bincika an ka tambaye wannan baka samu amma labari da ya zama to labari wanda za a baka ko wani abu zai wani ambaliyar ruwa zai zo ya ja mutane ya kashe mutane ko gashi harkar inundation ko harkar a ce teku ta ciko an kiga mutane ya zo cinye ma gida wannan incin ka ne kai kara gurin mai saka shiga tsakanin kasa kare kasa da kasa ko kuma a ce ga sai wani bala'i ne zai shigo gwamnati rike wannan labarin ka san abin da muke ciki yau an ga dauka kaman masu harkar ruwa ABN ruwa kaman masu harkar minista na harkar bala'i na kasa to ana yin nazari masu NCC suna nazari masu ikin kibe hace mika musu labarin ce to ku tsaya jama'a za a yi bala'i kaza to wannan labarin wani bigon tana rike shi bige huddo shi ga matalakawa to idan ba samu wannan labarin ba ya za a yi soki mataki dan su aiki da wannan abu to an ba samu wannan labarin ba ruwa zo cinye ka ko ruwa zo cinye ka ko ruwa zo same ka wannan kaga an ci hakkin ka saman ba labarin
sana fukowa fagen yaki da mu ne ake yan jarida mu raurayo bayanai mai mafuta na di dan karatun jarida
kafarayen tarana wace mai maza ya samu dan jarida
nan fa kaga mun zama to makofi tulu masu sabon sa'ada
yan jarida suna waye mutane kai sai ga sun nemi labari an hana su kai ta zuwa kana zuwa an hana ta to ya kamata mutane su gane doka tana buga kowa duk wanda yake rike da mukamin gwamnati wanda ya kamata ya ba dan jarida labari ko wani ba dan jarida ba ko dan menene bincike ya hana mishi wallahi doka tana shabgashi kuma ya kamata mutane su sani mu kuma masu ba da labari idan muka ba da labari na shabu ba bincike doka tana buga mu kinan doka ta kowa ce kuma ya kamata labari a ce kowa ya sami cikakke dan an baka labari ka zama mutum sama kamar dibmare kamar shakki kinan dole ne a baka labari dan ka san abin da duniya take ciki abin da kasa take ciki kudin kasa kun je an kwaso an dauko bashi inci ne na kasa a ce an bincika musu mun amso bashi da gurin partner kaza ni muka yi da shi ga sauran ya za a da shi to wani haka abin da ba a yi kenan an kai mayor ne an kai minista ne an kai shugaban kasa ne duk matsayin da Allah baka na gwamnati ko director ne kai doka ta aza maka yawunin saman aikin ka ka zo kai raskwana a lokaci zuwa lokaci ka ce jama'a ga yanda muke ciki to amma a yanda muke ciki sai ka ji an kwaso dubban kudi miliyarori bashi ba musan ba ina ake sa su ko an ka san da ke sa su ba a gaya maka ba ya zama kin ba baka labari ba kin ya kamata a ce an ba mu labarin bidije na kasa an ba mu labarin security yanda su suka gane mu suke ba mu askin security an ba mu labarin shari'a an ba mu labari cikin harkar kiwon lafiya harkar tattalin ilimi wannan zai hana mana mu samu rudani ko mu ji muna ba labari na shago haga yake abin da ya kamata
bayan wannan taro me ne kuke shira daga yan jarida
bayan wannan taro muna fata duk wanda zo taron yan jarida su zaman to shikadu ne na watsa labari a gida ko a dashi wurin talakawa kowa a gaya mishi to ga incinka kar kai kabba an kai kabba doka na bugonka ko kuma gwamnati ga yanda ya kamata ku bi ma talakawa dan ku ba su hakkin su to sai zaman to muna cikin abubuwa ga sunan barkatai sai a dora mayor bai taba zawa ba gaban talakawa ya ci musu ga abin da muka yi sai a dora deputy ga baibai shikenan sai wata shekara sai shekara da san kare shugaban kasa ya kamata a ce lokaci zuwa lokaci shi ma abin da ya sahi shi hutu ya ce jama'a ga ayin da ake ciki masu amso bashi wanda ke turawa turai sai ga gwamnati ta aikata wagga da kudin mu da muke biyan karo a dauki mutane an biya musu jirgi an ba su kudin kashewa dan sai su domin inci a wani wuri amma sun komo ko takarda ba su report sai ga abin da aka yi wannan bai kyautu ba wannan an ci hakkin talakawa duk inda kashe kake da matsayi aka dauke ka da kudin gwamnati kudin kasa an ga komo zaka shiga television ka tara mutane jama'a ga inda Allah tura mu gwamnati tura mu mun shi mun komo lahiya ga abin da muka samu ga inda ake ciki kuma zan mu ba ku labari zuwa lokaci zuwa lokaci kagan sarar covid 19 ana cikin bala'i labari ana bada shi amma ba yanda ake so bane labari ya zama to kamar mutane da kwarori suke ne suna shan karatu babbaka an amso bashi ba a sani ba an ba mu taimako ba mu sani ba abubuwa ga sunan barkatai an kashe neman labarin ma ba iya ba ku wanda ya kamata ka ba talaka to har yanzu shi yasa kana ganin rudani wani an kace mishi akwai covid 19 bai yarda ba a loki akwai ta ya kamata mutane su hatara su kare kansu dan cutar akwai ta to amma muna kira babban murya wanda suke da labarin wannan da Allah da annabi su hutu ba dan ku amshi kayan mutane ba ku hutu ku gaya ma mutane ga abin da muka amsa gurin wani wani ya ba mu taimako kaza kuma ga yanda ake ciki to idan babu wannan labarin wallahi wallahi babu yarda babu gwamnati governance ba kwanciyar hankali duk wani rishin ba labari musamman ma wajen harkar abin masarufi su yawo bala'i cikin kasa idan za a hoto kowa san abin da ake yi kai ma ne zaka zo ka taimaka ma kasa me yasa mutane ba su biyan karo karo shi kake an ka biya karanka wani zai je sai gida da shi ko sai mota ko ya arme a loke karanka an kwanta maka wani karan da zaka biya shi za a biya ma yan gari kaza likita shi za a ba ma dan wani lakol shi za a biya kaza za a biya shi man tsaro sosai kada dole kai ma kanka zaka dauki wannan kudin ka bada mai idan babu wannan sakamako labarin ake badawa kowa sai ke bada kudi kuma kasar batta ta yi tahiya an babu wannan karo babu wani biyan lahu da sauransu
Fadan ku ɗan jaridu baya ke ɗibar mai haɗau kai, kai dan haka ne tunani kun kada waɗan ɗan jaridu. ɗan jarida ba su taba wanda ya ɗauke shuga ba mai fitiwa wani duniya la. ɗan jarida ba su taba wanda ya ɗauke shuga ba wallahi wa wani duniya la.
Masu sauraro a nan shirin dandali ɗan jarida na wannan mako zai dasa aya. Sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wanda ya taimaka wajen kammaluwar shirin wakilin murya Amurka a Yamai wato Sulaiman Mini Barma. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Kai tsoro na ajiye mai,
babu ɗan jaridu maza mata na ji wa tsoro da kuji ba kuwa da labarin ku sosai wanda ya ce zai duku ku ko kuma zai mashe ku ko kuma zai kashe ku da taron zai bari ba bakin ciki sai ya kashe shi na na zane gobe amfani da hannu gobe jire mabukar jannata jire magabuka ina